Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16:25 da kuma 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an yi ni lafiya yau ranar 31 ga watan Janairun shekara ta 2019 sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Hadiza Kyari da masu sauraron abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labarai
Madugun ƴan adawar ƙasar Venezuela, Juan Guaido, na yin kira ga ƙasashen duniya da su goyi bayan kokarin da yake na hambarar da gwamnatin shugaba Nicolas Maduro. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wasu bayanai a shafinsa na Twitter jiya Laraba, inda ya sake tado da daddadar takaddamar da ke tsakaninsa da hukumomin binciken sirrin ƙasar. Yau Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump zai gana da mataimakin Prime Minister ƙasar China Louis a fadarsa ta White House.
To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa wasu maharan kungiyar Boko Haram sun kai hari garin Kwalfata dake kasar Kamaru suka kuma kona gidaje sama da 200. Sai dai
jama'a sun samu sauki saboda gaskiya ba ciwo kuma ba rauni kuma ba mutuwa kuma jami'an tsaro sun wargaza ainihin wa'annan mutane da suka zo ƴan ta'adda kuma sun kashe na kashewa sun kama na kamawa.
A jamhuriyar Nijar kuma hukumar kula da bakin haure ta IOM ce ta gudanar da wani taro kan matsalolin ƴanci rani.
Taron ya zo da shawarar daukar matakan rigakafin cututtuka akan iyakokin kasashe sannan zai yi kyau a bulloda wani shirin kula da lafiyar bakin haure a duk inda suke a duniya.
Sai kuma maimaicin shirin lafiya uwar jiki da zamu kawo muku da wannan la'asariya da kuma kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar email amma duk waɗannan sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum. Madugayin adawar kasar Venezuela, Juan Guaido, na yin kira ga kasashen duniya da su goyi bayan kokarin da yake na hambarar na gwamnatin shugaba Nicolas Maduro wanda matsalolin siyasa suka dabaibaye a kuma maido da tsarin demokradiyya a kasar da ke yankin nahiyar Amurka ta Kudu. Guaido, shugaban ƴan adawar da ke da rinjaye a majalisar dokokin kasar, ya ayyada kansa a matsayin shugaban rikon ƙwarya a makon da ya wuce bayan da majalisar dokokin kasar ta ayyana cewa sake zaɓen Maduro da aka yi a watan Mayun shekaran da ya wuce ba a yi shi bisa ka'ida ba, yayin da wasu da yawa suka kauracewa zaɓen ko aka hana su tsayawa takara. Amurka ta amince da Guaido a matsayin shugaban ƙasar mai rikon ƙwarya. A wani rahoto da aka rubuta yau Alhamis a jaridar The New York Times, Guaido ya ce fiye da ƙasashe 50 sun yarda da shi a matsayin shugaban rikon ƙwarya ko majalisar dokoki a matsayin hukuma mafi ƙarfi a Venezuela, kuma ya yi kira ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres akan a taimakawa ƙasar da agajin jin kai. Ya kuma ce ya fara nada jakadu da garu tare da maido da dukiyoyin ƙasar da aka boye a ƙasashen waje. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wasu bayanai a shafinsa na Twitter jiya Laraba, inda ya sake tado da daddadar takaddamar da ke tsakaninsa da hukumomin binciken sirrin ƙasar, inda ya yi watsi da bayanan da suka gabatar game da ISIS da Koriya ta Arewa da kuma Iran. A wasu rubuce-rubucen da ya yi, Trump ya ikirarin cimma wasu muhimman abubuwa a yayin da ya ce shugabannin hukumar binciken bayanan sirrin suna aiki kamar ba su san kansa ba. Trump ya rubuta cewa a lokacin da na zama shugaban ƙasa, ISIS bata bazu a ko'ina a Syria ba. An samu gagarumar nasara tun daga lokacin, musamman a cikin makonni 5 da suka wuce. Nan ba da daɗewa ba, ba za a gama da daular ISIS ba, abinda aka yi tunanin zai yi ba shekara 2 da suka wuce. Waɗannan rubuce-rubucen na Trump na zuwa ne kwana ɗaya bayan da shugaban hukumar binciken sirrin ƙasa tare da shugaban wasu muhimman hukumomin na binciken sirri ciki har da CIA da FBI da kuma NSA suka gabatar da jawabinsu akan barazanar da ƙasashen duniya ke fuskanta a gaban 'yan majalisar dokokin Amurka. Sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump zai gana da mataimakin Prime Minister ƙasar China Louis a fadarsa ta White House. Ranar ƙarshe a zagaye na biyu na tattaunawar da suka yi a zumar warware ta kaddamar cinikayya da ke faruwa tsakanin ƙasashen biyu masu ƙarfin tattalin arziki. Louis He, wakilin zaman ganawar cinikayyar China, ya gana da wakilin Amurka a ƙarƙashin jagorancin Robert Lighthizer a wani ofishin da ke kusa da fadar White House domin ci gaba da tattaunawa akan ƙorafin da Amurka ta dade tana yi da cewa China ta tilastawa kamfanonin ƙasar ta kwashi zuwa kamfanonin China kuma ta takaitar damar da shigar kasuwancin kasar. Ana tunanin batun tuhumar da masu gabatar da karar Amurka ke yi wa Meng Wanzhou, shugaban kamfanin Huawei ranar Litinin. Shi dai mamayen tattaunawar da aka yi ranar Alhamis ne aka zargi Meng da kamfanin Huawei da kuma wasu kamfanoni da ke alaka da shi da sabawan da suka yi ma Amurka da kuma Iran. Su kuma yaudari bankuna da gwamnatin Amurka da ayyukansu. China ta ji zafin kama Meng a Vancouver da hukumomin kasar Canada suka yi a ranar 1 ga watan Disamba don mika shi ga Amurka. Yau Alhamis, sabon sarkin Malaysia ya ɗara kan kujerar mulki a lokacin bikin naɗinsa da aka yi a ƙasar da ke kudu maso gabashin nahiyar Asia. Sultan Abdullah Ahmad Shah ya yi rantsuwar fara mulki a matsayin sarki na 16 na ƙasar a yayin wani bikin naɗin da aka yi a fadar gwamnatin ƙasar da ke Kuala Lumpur wanda aka yaɗa a kafar talabijin a fadar ƙasar. Prime Minister Mahathir Mohamad na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci bikin naɗin. Sultan Abdullah dan shekara 59 da haihuwa mai mulkin jihar Pahang ta tsakiya shi ya maye gurbin Sultan Muhammad na biyar na jihar Kelantan a arewa maso gabashin kasar wanda ya yi murabas daga mukaminsa ba zato ba tsammani ranar shiga ga watan nan na Janairu kusan shekara biyu bayan nada shi. Saukarsa kan kujerar mulkin ta zo ne 'yan makoni bayan da ya je wani hutun jinya daga baya kuma sai ga da cewa ya auri wata sarauniyar kyau 'yan Rasha.
Hadi Zakari kenan da karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, wasu maharan kungiyar Boko Haram sun kai hari jihar Arewa mai nisa a Kamaru, amma dakarun tsaro sun fafare su bayan da suka kone gidaje sama da 200, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Garba Awal.
Maharan Boko Haram sun kai waɗansu harhare a jihar Arewa mai nisa, Allah suka kona gidajen al'umma sama da guda 200 da kuma tarwatsa waɗansu makarantun boko guda 2 har ma da wani asibiti wanda al'umma suke karɓan magani a garin Kwalfata kan iyaka da ƙasar tarayyar Najeriya. Al'umman garin dai sun arita kare ba ya asarin rai ko kwaya ɗaya ba. Jami'an tsaron ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru sun lashe takobin cewar za su dakile maharan Boko Haram a yankin Lekchad. Kwamandan rundunar dakarun tsaron ƙasar Jamhuriyar Kamaru, Kanal Joseph Mukuri, ya ce sun ci ƙarfin maharan na Boko Haram. Za mu yi ya ƙoƙarinmu sai mun ga mun kammala da Boko Haram a ƙasarmu. Yanzu ma gyauransu ne kawai suka saura. Alhaji Yahaya ɗan ɓangaren ne ya yaba wa dakarun tsaron na ƙasar Jamhuriyar Kamaru.
Na'am, wato mamu awal abunda ya faru a Kwalfata a gaskiya alhamdulillah jama'a sun samu ainihin yancin kansu, jama'a sun samu sauki saboda gaskiya ba ciwo kuma ba rauni kuma ba mutuwa, kuma jami'an tsaro sun wargaza ainihin wa'annan mutane da suka zo yan ta'adda kuma sun kashe na kashewa, sun kama na kamawa. Saboda ka san in baka manta ba a yankin su Kwalfata nan akwai jami'an sojoji, rundunan sojoji kundun bala da aka jibge a wannan wajen, wanda mutum ba wai ya shigo ta ƙasa ba, mutum ko ta sama ya sako ko ka ƙasa ya bullo, insha Allah sai sun kama da shi. Saboda gaskiya jami'an sojoji sun yi kokari sosai kuma sun dakile wannan ta'addancin da su wannan yan ta'addan Boko Haram suka kawo.
Ko da yake shi ma shugaba Biya cikin jawabinsa a farkon wannan shekarar ya ce nan da lokaci gangani Boko Haram zai zama tarihi a ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru.
Wai ga dikin mutuwa mai banza do sai soja, wai dikin mutuwa mai banza do sai soja, don wata bidina ita ta mu sai soja, don wata ligiwa ita ta mu sai soja. Wai kun ji arna aka ko aka gayya ta kare amma ana gudana lace.
To Allah kyauta gaida Garba Awul. To daga kamar kuma sai jamhuriyar Niger, inda a ci gaba da yunkurin daƙile barauniyar hanyar da ƴanci rani ke amfani da ita don shiga nahiyar Turai. Wakilan kasashen Afirka suka halarci taron da hukumar kula da bakin haure ta ƙasa da ƙasa ta gudanar. Gadi Sulaiman Muna Barma da ƙarin bayani.
Batun tsaro da na kiwon lafiya akan iyakokin kasashen da bakin haure yake ratsawa akan hanyar su ta zuwa nahiyar Turai. Na daga cikin batutuwan da wakilan kasashen Tunisia, Chad, Sudan, Mali, Ghana, Algeria da Niger suka tantauna a kansu a yayin wannan taro na hukumar kula da bakin haure OIM da haɗin kan gwamnatocin waɗannan kasashe. A ƙarshen musanyar ra'ayi na tsawon kwanaki uku, mahalarta taron sun bullo da wasu shawarwari kamar yadda kakakinsu Abbas Malam Sule ke bayyanawa. Akwai bukatar sanar da jama'a ainihin ayyukan da suka rataya a wayan jami'an da ke aiki a kan iyakokin kasashe. Sannan yana da kyau a wayar da kan al'umma a game da illolin zuwa cirani ta barauniyar hanya, yayin da ya zama wajibi a ƙara horar da jami'an tsaro dubarun aikin sanya ido a kan iyakoki, kamar yadda ya dace a ganar da jami'an yaƙi da kwararar bakin haure, ƴancin ƴan cirani, sai batun musanyar bayanai a tsakanin masu yaƙi da masu aikata miyagun ayyuka.
Pour l'aspect sanitaire, apporter un appui technique et financier conséquent aux activités de surveillance et de riposte.
A fannin kiwon lafiya, taron ya zo da shawarar daukar matakan rigakafin cututtuka akan iyakokin kasashe. Sannan zai yi kyau a bullo da wani shirin kula da lafiyar bakin haure a duk inda suke a duniya. Da yake jawabin rufe taro, maga takardar ofishin ministan cikin gida Idar Adamu ya bayyana cewa
le défi sanitaire dû au manque de services de santé publique.
Kanuvalen da ke gaban kasashe a fannin kiwon lafiya a sakamakon karancin asibitoci akan iyakoki wani al'amari ne da ke buƙatar haɗin kan kowa domin cimma buri. Sauraka ya zama wajibi a yi wasu abubuwan da za a gani a ƙasa, yayin da ya zama dole a ɗauki wasu matakan na daban akan maganar kiwon lafiyar dabbobi don kaucewa yaɗuwar ƙwayoyin cututtuka. Sannan ya ce ya ƙarfafa tsaro akan iyakokin ƙasashen wannan yanki wata sahihiyar hanya ce da ko shakka babu za ta ba da damar murƙushe barazanar ta'addanci da wacce ke da nasaba da masu aikata miyagun ayyuka.
Dans un contexte régional marqué par la persistance des menaces terroristes.
Sulai Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
Rayuwar Amurka lokacin sayan bai, lokacin zuwan turawan mallaka kasar Hausa. Rayuwar Amurka a lokacin sayan bai, lokacin zuwan turawan mallaka kasar.
To a gaida Sulaiman Muna Barma da wannan rahoton. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu a gunmu ke cewa karfe 10 da kusan minti 15 na safe. Ga shirin mana gaba.
Masu sauraro barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, za mu yi magana ne akan ciwon siga. Ciwon siga cuta ce da kan auku idan sinadarin glucose ko sugan da ke jinin jikin dan adam suka yi yawa ko kuma suka haura misali. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita Dr. Muhammad S. Ahmad da ke aiki da babban asibitin kwali na babban birnin tarayya Abuja. Likita, barka da warhaka.
Barkanmu.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan ciwon siga?
Ciwon siga ciwo ne wanda ke da ciwon siga, sigar da ke jininsa ya fi yadda ya kamata. Kowane dan adam yana da siga a jiki, duk abincin da muke ci in ta bi ta cikin mu in ta shiga jini, jikinmu na mayar da shi siga ne, dan siga shine kaman petrol, kaman mai da ke bamu karfi da muke tafiyar da ayyukan mu na yau da kullun da shi. To amma shi sigan nan ba a san ya wuce wani adadi a jinin mutum. To idan ya wuce haka, to shine ake ce mutum na da ciwon siga.
Likita, wani lokacin zaka ga an ce mutum yana da ciwon siga amma shi kuma sigansa ba haurawa yake yi ba ƙasa yake yi, menene bambanci?
To in dai an ce ciwon siga a turance diabetes kenan, diabetes mellitus. To aka ce mutum na da diabetes mellitus ana maganan ciwon siga na yana da siga da yawa a jikinsa kenan. To amma aka ce ciwon mutum da sigansa ya yi ƙasa ba mu ci kiran wannan diabetes, muna yana da suna daban, hypoglycemia ake ce masa. Wanda ke da ciwon siga da diabetes, amma magungunan da wanda ke da diabetes ke sha ana son su dawo da sigan daidai ne yadda ya kamata ya zama. So akan shan maganin siga, wayansu in ba su sha da kyau ba ko kuma yana iya sa sigan ya zo ƙasa, su ma suna iya samun wannan hypoglycemia in, amma abubuwan cututtuka daban ne.
To likita, me ke kawo ko kuma me ke haddasa cutar ciwon siga?
To shi ciwon siga ba wanda ya san abin da ke kawo ciwon siga. Amma ciwon siga iri biyu ne, akwai wanda ake cewa type 1 diabetes, akwai wanda ake cewa type 2. To shi type 1 yana kama waɗanda suke ƙasa da shekaru 30 ne, sai kuma type 2 in waɗanda suka wuce shekaru 30 haka. To amma abin da yake kawo shi ba a sani ba, amma akwai abubuwan da ake tunanin yanayin ɗan adam, genetic factors kenan, yanda Allah ya yi mutum. Wayansu kaman ba wai za a ce an gaje ciwon siga ba ne, amma wanda dai iyayensa suke da kaman ciwon siga haka, shi ma yana da yiwuwa cewa zai samu ciwon siga ɗin. Sai banda haka kuma akwai abubuwan da muke yi da zai iya samu in muna ɗauke da jin ɗin siga ɗin. In muna ɗauke da kaman akwai wayanda suke ɗauke, wanda iyayensu suke da ciwon siga, su ma yaransu suna iya samun ciwon siga. To amma ba wai za ka ga ba wai duka yaran ba ne za su samu ciwon siga. Akwai abubuwa da muke yi yau da kullun da zai iya sa mu samu ciwon siga, kaman yawan zama waje ɗaya, ba exercise, ba motsa jiki, ana yawan zama waje ɗaya, ana cin abinci da yawa yadda ya kamata, ana yawan ko shan sigari haka, ko yawan cin abincin turawa innan abincin zamani dai, yadda dai mutane ba sa son su ci abincin gida wadda aka ciro shi daga gona haka a ci shi, sai dai aje a sai wadda aka riga aka sa a gwangwani aka canza masa yanayi. To yawan cin irin abincin nan suna iya kawo diabetes.
To likita, menene alamomin ciwon siga?
Alamomin ciwon siga su ne, na farko mutum zai ga yana yawan fitsari da daddare, kuma yana yawan shan ruwa, kuma sai ya ga yana ya rame jikin shi, yana ta ramuwa, kayan da ya saba sa wanda suke isansa yanzu sun masa yawa, su ne asalin dai alamomin ciwon siga.
To likita, kwana nawa cutar tana ɗaukar lokaci ne kafin ta bayyana idan mutum yana ɗauke da ita?
Kin ga kamar yadda na yi bayani, shi wannan ciwon siga akwai type 1, akwai type 2. Shi type 1 ɗin nace suna wanda suke kamuwa da shi suna ƙasa da shekaru 30 da yawansu. To akwai wanda ma ai ana haifansu da ciwon siga, amma shi type 2 diabetes din ciwon suga din shi mutum ma na iya dauke da shi shekaru da yawa bai sai yana tare da shi ba sai yazo ya fara kawo masa wayansu matsaloli shine ma in yaje asibiti ko kuma yaje asibiti yaje gwaje-gwaje a asibiti sai a gano cewa yana da suga so mutum ma na iya ta zama tare da ciwon suga shekaru da yawa bai sani ba sai ta haifar masa da wani matsala kafin a gane
wato akwai wacce tafi tsanani kenan
to ba za a ce akwai wacce tafi tsanani ba dai dukkan su iri ɗaya ne kawai dai wannan ɗaya na kama wayanda ba su kai shekaru 30 ba wayansu ko ɗayan kuma yana kama wayanda suka wuce shekaru 30 abin da yasa ba za a ce ɗaya yafi wani tsanani ko shi ciwon suga yin mutane biyu na iya zama da ciwon suga amma yadda ciwon yayi musu a jikin su irin illoli da ya kawo musu zai bambanta ba wai lalle na wani yafi wani bane kawai yanayin ciwon ne
to kamar wasu irin illoli cutar ke iya haifarwa
yana da illoli da yawa daga kwakwalwar mutum har ƙasa ba sashin jiki da ciwon suga bai tabawa yana iya taba kwakwalwa ya kawo shanyewan hannu yana iya sa ma mutum yazo baya magani kuma yana iya taba zuciyar mutum yana iya taba koda yazo baya aiki musamman duka ko ina sashin mutum ciwon suga har ma ciwo zaka ga mutum ya samu ciwo ya ji ciwo a kafa haka yana da diabetes warkewan ciwon zai zo ya yi wahala har ya kai ga a ce sai an yanke kafan so yana da illoli da yawa
to likita a bayanan ka kai bayanin cewa wato cuta ce da ake iya gadanta misali idan wani na kusa da mutum ko mahaifi ko mahaifiya yana dauke da cutar shi ma zai akwai yiwuwar cewa akwai barazanar cewa zai iya samun wannan cuta to idan har wani na kusa da mutum yana fama da wannan cutar wani mataki mutum ya kamata ya dauka domin kare kansa ko kuma domin koda cutar ta zo ba za ta zo da rana mai yawa ba
to idan mutum ya ga cewa wanda ke kusa da shi ko babansa ko mamansa suna da ciwon suga abinda shi ya kamata yi shine ya tafiyar da rayuwarsa yana motsa jiki a koda yaushe ya daina ciye-ciyen abincin turawa haka da yawa ya daina shan giya ya rage cin abincin gwangwani haka ya daina shaye-shaye shan giya daina shan sigari kuma musamman da yanda na faɗa da yanda na ambata da inga yana motsa jiki domin an lura cewa wayanda suke da kiba sun fi kamuwa da cutar suga akan wayanda ba su da kiba so in mutum ya motsa jiki ya rage nauyin jikinsa dukkan suna iya kare shi daga samun ciwon suga
to likita ko menene yasa masu kiba suka fi barazanar kamuwa da wannan cuta ta ciwon suga
akwai abin da ake cewa insulin resistance kenan akwai wani bangaren jikinmu da sunansa pancreas so shi aikinsa yana yin wani hormone ne wani ana kiransa insulin to shi wannan insulin din shine idan mutum ya gama cin abinci in mutum ya gama cin abinci duk abincin da ka ci ana mayar da shi suga jikinka zai mayar da shi suga to amma idan kana da insulin din na jikinka shine zai rage suga ya bar daidai dai wanda jikinka ke bukata a lokacin kawai zai zama a jikinka ya zai zama a jininka sauran zai mayar da su ya aboye su sai lokacin da ake bukatan su so masu kiba su suna da insulin din na amma insulin din bai aikin da ya kamata yayi sai yasa sugan sai zama yayi yawa a jinin su abinda ke sa su samun ciwon suga kenan so
to likita mai fama da cutar wato ciwon suga yakan zo ya warke bayan ya sha fama da ita
ciwon suga bai da magani da za a ce mutum har ya warke ko akwai wayansu irin ciwon suga da muna kiransu secondary diabetes ma'ana secondary diabetes wani cuta ya sa su suka samu wannan ciwon suga kamar misali mata masu ciki akwai mata da suke da ciki in suna dauke da ciki sai aka gwada sugan su za ka ga suna da ciwon suga muna kiran wannan gestational diabetes to kuma in suka haihu sai ciwon suga ya tafi sai akwai wayansu kuma wayanda domin magunguna da suke sha ne yasa suke da suga in suka daina sha ciwon suga ya tafi to amma wayannan su suna ba mafi da yawan mutane da suke da ciwon suga ba wannan secondary diabetes din suke da shi ba asalin wannan ko type 1 ko type 2 suke da shi amma idan secondary din suke da shi kuma mutane kalilan ne su ne suke da irin wannan ciwon suga shine idan aka magance abin da yasa sugar ya haura in aka cire abin sugar zai dawo daidai amma masu type 1 da type 2 ba maganin ciwon suga sai dai akwai magunguna da ake sha da zai dawo da sugar ya dawo daidai yadda bai zai haifa haifar musu da matsaloli da yawa ba.
Ta masu sauraron mu kada je ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma kai tsaye zamu je ga ansa tambayoyin da kuka aiko mana. Wannan yace muryar Amurka, da fatan kuna lafiya. Dan Allah, ina so likita ya fahimtar da ni ko sauro yana yada cutar kanjamau, ma'ana idan ya ciji mai cutar kuma yazo ya ciji wanda bashi da ita, daga Alhaji Mele Yusufari Jahari Yobe.
Sauro baya haifar da baya yada ciwon kanjamau. Ciwon kanjamau ana iya samun ta ne wajen jima'i da wanda ke da shi, ko kuma aka diba jinin wanda ke da shi aka ba wanda bai da shi, ko kuma masu shaye-shaye da suke amfani da allura suna ma junan su allura, ko kuma mama da uwa da take da shi ta ba yaron da ke ciki dauke a cikin ta in ba ta shan maganin ta. Iyakacin hanyoyin da ake samu ciwon kanjamau kenan, amma sauro baya yaɗar da cutar kanjamau.
To duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, a madadin likita da muka kasance tare da shi, wato
Dr. Ahmad Sagir,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar niki, mana fatan mu kasance cikin koshin lafiya.
Toma Adalla, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko ya fito daga Alhaji Mele Yusufari, ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Matakin gurfanar da tsohon sakataren gwamnati Babashir Lawal a gaban kotu da hukumar EFCC ta yi, hakan ya nuna wannan gwamnati da gaske take game da yaƙi da cin hanci da rashawa. Sai kuma wasiƙa daga Yahaya Dano Azare da Zainab Barista Kole Maskandare tare da Prince Tasib bin Abdullah Azare a jihar Bauchi sun ce salam VOA Hausa. Yunkurin Prime Minister Britania Theresa May na fishewa daga kungiyar tarayyar Turai EU, muna fatan Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi ga kungiyar. Sai kuma wasiƙa daga Shehu Adamu Rejau, ya ce lalle kakar siyasa ta yi a Najeriya, ganin yadda 'yan takara sai ziyartar talakawan da suka kwanta da su suke yi a yanzu saboda suna neman kuri'unsu. To daɗin abin dai yanzu kan mage ya waye, saboda haka Allah ya kai mu lokacin zaɓe lafiya domin mu yi wa kanku alƙalanci da kanmu. Mun dai san daidai, mun kuma san akasin daidai. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Namairo Umar Makera, ya ce salam VOA Hausa. Ina kira ga 'yan uwa na matasa da mu guji aikata duk abin da ka iya kawo cikas a lokacin gudanar da babban zaɓe da ke tafe a ƙasarmu Najeriya.
Mazalla, mun gode da wanda suka samu damar aiko mana da sakonni. Sai a cigaba da aiko mu, kuma mu cigaba da kawowa. Yanzu kuma ga Hadiza ta da labari, amma wannan karin a takaice.
Adawar ƙasar Venezuela, Juan Guaido na yin kira ga ƙasashen duniya da su goyi bayan kokarin da yake na hambarar da gwamnatin shugaban Nicolas Maduro, wanda matsalolin siyasa suka dabaibaye a kuma maido da tsarin demokradiyya a ƙasar da ke yankin nahiyar Amurka ta Kudu. Yau Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump zai gana da mataimakin Prime Minister ƙasar China Louis da ke fadar White House ranar ƙarshe a zagaye na biyu na tattaunawar da suke yi da zumar warware cinikaya da ke faruwa tsakanin ƙasashen biyu masu ƙarfin tattalin arziki. Yau kuma Alhamis, sabon sarkin Malaysia ya ɗare kan kujerar mulki a lokacin bikin naɗinsa da aka yi a ƙasar da ke kudu maso gabashin nahiyar Asia. Sultan Abdullah Ahmad Shah ya yi rantsuwa fara mulki a matsayin sarkin na 16 na ƙasar a yayin wani bikin naɗin da aka yi.
To madalla a gaishe ki masu raro anan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma anjima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda za mu bude muku layukan wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku kada manta za iya sake jin wannan shirin ko shirye-shiryen mu da suka gabata ta shafin mu na yanar gizo a voahouse.com da ma shafin mu na Facebook yanzu a madadin Haji Zakari da ta gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Daniel Crafton Mr. Phil Hashin kuma ke cewa sai a dakacin yau da gobe shirin matasa